sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Aikata Sulace da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Juma'a 7 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Cikin shirin namu na yanzu za a ji cigaban tattaunawa da abokin aikin mu yayi da mai fashin baki akan siyasa Hassan Sallau Jibiya. Akan takaddamar sakamakon zaben fidda ɗan takara shugaban ƙasa na jihar Sina jam'iyyar Democrat a jihar Iowa da ke nan Amurka. Muna nan da rahoto daga jihar Borno, Nigeria, inda matan gwamnoni 19 na arewacin Nigeria suka gabatar da taron bada nasu gudumawa wajen inganta tsaro. Za kuma mu kawo muku tubalin tsaro amma duk sai kun sha labaran duniya. Ibrahim Garba gare ka.
To Aishatu, kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne, shugaban Amurka Donald Trump yayi abin da ya kira biki a fadar White House, inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta ma suka wanke shi. Tun da farko a jiya ɗin a wata hidimar addu'a ta ƙasa, Trump yayi alfaharin ɗaga wata jarida sama ɗauke da labarin da ke bayyana wanke shi da aka yi. Ya ce an yi kuskuren bayyana wannan hidima ta fadar White House da cewa jawabi ne zai yi. Ya ce hakan ba haka yake ba.
And this is really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of it's a celebration.
Trump ya ce kuma wannan ba taron manema labarai bane, ba kuma jawabi bane, ba wani abu bane, kawai biki ne saboda mun yi nasara. Ina nufin mun yi nasara, an tsananta mana, babu gaira babu dalili, babu laifin da muka yi, babu laifin da muka yi. Ina mai ansa cewa na aikata wasu kurakurai a rayuwata, amma ba da gangan ba, la shakka na aikata wasu kurakurai. To amma dai ga sakamakon da ya biyo bayan abin da aka mana. Trump ya ce tun daga farko 'yan jam'iyyar Democrat suka kuduri aniyar ganin bayansa. Ya kira shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi masifaffa. Tun da farko a taron manema labarai da Nancy Pelosi kan kira mako-mako, an tambaye ta ra'ayinta kan cewa da shugaba Trump ya yi ƙarya ta share lokacin da ta ce tana mai addu'a, sai ta ce,
I don't know if the president understands that prayer or people who do pray.
Nancy ta ce ban san ko shin shugaban ƙasa ma ya dai san wani abu game da addu'a ko kuma mutanen da kan yi addu'a ba. To amma mukan yi addu'a mu Amurka, muna kuma mai addu'a. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da abin da ya kira yaƙi na jama'a kan mugunyar cutar nan ta mura ko coronavirus a turanci, wadda ta barke a ƙasar kuma take kashe mutane kulle yomin. Jami'ai a lardin Hubei, inda aka fara samun barkewar cutar da safiyar yau din nan Juma'a, sun bayyana cewa an samu ƙarin mutane 69 da suka mutu, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar zuwa yanzu ya kai sama da 600. Sun kuma ce an samu sabbin kamuwa da cutar su wajen 2,500, wanda ya sa jimlar su ta kai 30,000. A Amurka, shugaban jam'iyyar Democrat na ƙasa Tom Perez ya yi kiran da a sake ƙidaya ƙuri'un zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wanda aka yi a jihar Iowa, wanda aka kammala fitar da sakamakon su jiya Alhamis, bayan da wata tangardar na'ura ta kawo cikas wajen samun sahihin sakamakonsa kuma cikin lokaci. Wannan abin kunyar ya isa saƙon da Perez ya tura ta kafar Twitter kenan kwanaki biyu bayan da matsaloli iri-iri suka kawo cikas wajen fitar da sakamakon jiha ta farko na zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben da za a yi wannan shekarar ta 2020.
sauran labaran da muke dauke da su yanzu kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da Hassan Sallau Jibiya mai fashin baki akan sha'anin siyasa dangane da cece kucen sakamakon zaben fidda gwani na Iowa na jam'iyyar Democrat inda Murtala Faruk san ina ya tambaye shi ko wannan cece kucen kan iya shafar kimar da duniya ke kallon Amurka da ita a siyasa da tsarin demokradiya
gaskiya ji ba zai gyara wannan martaba da aka san Amurka da ita ba a matsayin uwa a wannan harkar demokradiya wannan kamar yadda nace ba zabe ba karamin muhimmanci wannan zaben yake da shi ba amma a ce ana kallon zaben jiha guda na jam'iyya guda kuma a ce an samu matsala tun daga fari to gaskiya wannan ba zai ba zai kyautata ainihin yadda ake kallon Amurka ba zai yi masu dadi ba gaskiya in ba an samu an shiwawo an ciwo kan wannan matsala ba kamar yadda nace wato tangarda ce ka san ita na'ura wani lokaci aka dogara akan ta 100% to in ta tashi in cusa kuma to ba ruwanta da kuma muhimmancin ko me ake ciki tunda ba binne kokola bane to abinda matsalolin da suka samu kenan gaskiya kuma in ba a gyara ba gaskiya ba zai yi makasar daidai ba kuma ba zai na jam'iyyar daidai ba
jam'iyyar Democrat tana kokarin ganin cewa ta tsaye da dan takara haka kuma ta hada kanta wuri daya da wannan rarrabuwar kan da aka fara samu tun yanzu kana ganin anya wannan ba zai iya kawo mata cikas ga fuskantar babban abokin takarar ta ba wato Donald Trump wanda ke neman zarcewa wa adin mulki na biyu
gaskiya zai iya samu mata da cikas ba karamin cikas ba saboda kai ka san irin goyon bayan da shi shugaba Trump yake da shi kuma da irin kusan karfi da yake da shi yanzu ga karfin da iko tare da shi sannan kuma ga goyon bayan yan jam'iyyar shi to yan democrats gaskiya in ba su samu mutumin da yake da fardan takarar da yake da farin jini ba da yake da kurjini da zai iya kalubalantar shi shugaba Trump to gaskiya suna da matsala za a shiga zaben nan ne da matsala kuma in suka yi wasa to in ba wani ikon Allah ba gashi can shugaba Trump ya ma koma ya abin da ya gama saboda abin da suke bukata suna bukatar goyon bayan kowa ya fito domin yan Republican kamar yadda muka ga shugaban kasa yayi abin nan jawabin shi na State of the Union ake cewa kamar yadda muka ga shugaban kasa wannan jawabi ya caza wato magoya bayansa ya fada musu kudurorin da zai yi da wanda yake yi abubuwan da suke goya ma baya to lalle ana kyautata tun za su fita kwansu da kwalkwatin su su goya masa baya su kara ba shi dama ya kara mulka ya kara cin wa'adi na biyu to in democrats ba su yi sannan ba in democrats ba su yi irin wannan yunkurin ba ko kuma yunkurin ma da ya fi shi yanzu ake bukata to mutum daga yanzu ne ake farawa idan sun samu sun dage sun samu dan takara wanda yake da farin jini kuma an yi zaɓe na hakika wanda kowa zai yarda da shi yanda za su samu goya bayan su fito kwansu da kwalkwatar su don su samu su goya musu baya a zaɓe mai zuwa.
To Hassan Sallau Jibiya kenan a tattaunawarsu da Murtala Faruk san ina akan takaddamar sakamakon zaɓe a nan Amurka. Matan gwamnonin jihohi 19 na arewacin Najeriya sun yi taro a jihar Bornan Najeriya ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu akan ko me ya zafi haka.
Kungiyar matan gwamnonin arewa 19 da ke Najeriya sun yi alkawarin taimakawa dubban mata da kananan yara da suka rasa mazajensu da kuma iyayensu sakamakon hare-haren ayan kungiyar Boko Haram a arewacin kasar. Kungiyar matan gwamnonin arewacin 10 ne cikin 19 suka ziyarci jihar Borno da gudanar da tarurrukan da suke gudanarwa bayan watanni uku. Matan gwamnonin da suka halarci wannan taron dai sun hada da matar gwamnan jihar Kebbi da na Gombe da Sokoto da Jigawa da Plateau da Kogi da Bauchi da Adamawa da Nasarawa amma mai masaukan baki wato matan gwamnatin jihar Borno Dr. Falmata Babagana Umar Zulum wanda har ma suka zanci ɗaya daga cikin sassanonin ƴan gudun hijira da ake kira Stadium Camp dake cikin garin Maiduguri wanda har ma ta yi jawabi da kuma miƙa wasu kayayyakin tallafi ga ƴan gudun hijiran kamar haka.
To the internally displaced persons of this camp, we sympathize with you and we urge you to consider your predicament as predestined and inshallah it will come to an end.
Tace mun zo wannan sansanin ƴan gudun hijiran ne don mu nuna muku muna tare da ku, mu kuma jajanta muku, mu kuma saurari irin matsalolinku. Idan Allah ya yarda, komai zai wuce, ku ci gaba da haƙuri. Sai dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya so mu nuna jin hankalin matar game da wasu matsaloli da mata ke fuskanta a jihar kamar haka.
Right now inside my degree, the official figures of our leaders is about 52,335. And that of the orphans is also over 50,000. This is an official figure.
Yace a yanzu hakan a cikin garin Maiduguri kadai akwai wasu mata da suka samu rayuwar su kimanin 50,330 da kuma marayu fiye da 50,000. Wannan shine gidiga da yake a hukumance. Wasu gidiggun da ba na hukuma ba kuma na nuna cewa adadin waɗannan mutanen sun fi haka.
We were in Bama to distribute food items to the needy. Out of about 3,500 women that were profiled and presented to my humble self, the ministry said about 2,400 are widows.
Yace shekaru biyu da suka wuce lokacin da nake matsayin kwamishina mazarci garin Bama don raba kayayyakin abinci ga mabuƙata, kuma mun tantance mutane 3,500. Daga cikin waɗannan mutanen kimanin mutane 2,400 mata ne da yayan ƙungiyar Boko Haram suka kashe mazajensu, don haka akwai buƙatar tattauna wannan matsalar. Yace wani batu mafi muhimmanci a nan kuma shine batun ƙananan yara da ke cigaba da gangariri a kan titi a arewacin Najeriya. Kuda shike wasu gwamnatoci sun soma ɗaukan matakai a kai, kuma akwai buƙatar sake duba wannan lamari don waɗannan yara su ne manyan gobe, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Dr. Aisha Balade ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi da kuma sai ban ƙarin hasi gaba da ziyarar tasu cikin harshen Hausa kamar haka.
A wannan makasudin ziyara namu na zuwa garin Borno domin mu tattauna mu gano matsalolin da ke damun mata da yara, mu ga kuma cewa matsayinmu na matan shugabanni me ya kamata mu gaya musu da cewa wannan abubuwa da yake faruwa daga Allah ne, kuma mai da al'amari wajen Allah kuma san cewa ba su kaɗai bane muna tare da su a zukatanmu, da kuma a koyaushe muka kwanta muna tunanin su, kuma muna fata Allah ka mana sauki da ɗauki ya gwargwadon ƙarfin mu matsayinmu na iyaye, za mu yi kokari mu cewa mun taimaka su.
Wannan matan gwamnonin arewacin Najeriya 10 cikin 19 da ake da su a arewacin sun kammala taron yini biyu a garin Maiduguri. Jama suka alƙawarin tallafa mata da ƙananan yaran da rigimi a ƙungiyar Boko Haram ɗin ya shafa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, yanzu dai ga Ibrahim Garba ɗauke da sauran labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gana ji Alhamis da shugaba Uhuru Kenyatta na kasar Kenya a fadar White House, inda ya sanar cewa Amurka na shirin fara tattaunawar yarjejeniyar cinikayya da kasar ta Kenya. Kenya sananniyar jagora ce a fadin Afirka, kuma wata muhimmiyar kawar Amurka ce. Sannan akwai gagarumin alherin da zai biyo baya muddin muka zurfafa hulɗar tattalin arzikinmu da kasar, a cewar wakilin Amurka wajen tattaunawar cinikayya Robert Lizza. Kasar Kenya na da matukar muhimmanci ga Amurka a daidai lokacin da Amurka ke kokarin dakile tasirin China a nahiyar Afirka. Tun dai sama da shekaru 10 da suka gabata, China ta sha gaban Amurka a matsayin babbar abokiyar cinikin Afirka. Sojojin Isra'ila akalla 12 sun samu raunuka bayan da wani Bafalestine ya yi tuka mota ya kansu a ji Alhamis a birnin Quds. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin na tafiya ne a shiyar abubuwan al'ada da nishadi a birnin Quds din lokacin da aka kai masa wannan harin. Mutumin ya tsere kuma har yanzu ba a san inda yake ba. A halin da ake ciki kuma an bindige wani Bafalestine dan shekaru 19 a yayin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron Isra'ila a birnin Jenin na yamma da kogin Jordan.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan. Lokaci ne da zan koma gefe guda bawa Hassan Maina Kainar guri don ya gabatar da shirin sa na tubalin tsaro.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin tubalin tsaro wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Hassan Maina Kaina. Hedkwatar ƴan sandan Najeriya ta yi taron manema labarai tare da nuna wa ƴan jaridu wasu gungun ƴan bindiga da ke kimanin su 60 da aka kama a karon farko cikin wannan shekara ta 2020.
A total of 31 weapons of assorted meat were recovered. 10 of these weapons are AK-47 rifles, while 9 are AK-49 rifles.
When I'm not performing, I'm going to be able to get over there. I'm going to be able to get over there. Not you. Shine ba sannan wanda suka karba ba amma shi na sun bani naira 20 na uku na san a shi 100,500 an bani naira 10,000
me kai kawo kana
kinafin
ai nake kinafin
jihar Zamfara da Niger
State kaman ba ku san bindigo ginin
to masu gidan mu suke samu
daga ina
daga Niger suke muna
kaman in kun yi kinafin nawa kuke karba halin mutane
to akwai inda mun karba miliyan 1 akwai inda mun karba 300 ko 500
to madalla a karan farko cikin wannan sabuwar shekara hedkwatar ƴan sandan Najeriya ta ɗebi ƴan jaridu zuwa Katari dake kan babban hanyar Abuja zuwa Kaduna inda ta yi holon gungun wasu ƴan bindiga daɗi kimanin su 60 da ta tafke.
You are all welcome to our maiden briefing and parade of suspected criminals for the year 2020.
Kakakin hedkwatar rundunar ƴan sandan Najeriya kenan DCP Frank Mba ke marabala ne ga ƴan jaridu zuwa Katari wurin da za a nuna manyan masu aikata manyan laifuka. Da gangan aka zabi Katari a matsayin wurin da za a yi wannan al'amari domin Katari kafin yanzu dan ne cibiyar yin garkuwar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Amma yau wannan ya zama tarihi domin tun bayan kaddamar da shirin yaki da 'yan ta'adda wato Operation Puff Adder da gundunar yan sandan Najeriya ta yi da kuma jajircewar jami'an mu musamman zuratan yan sandan nan musamman masu yaki da manyan laifuka wato STS da IRT da kuma CTU PMF da kuma SP ya kawo ƙarshen yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a wannan yanki kimanin mutane 60 ne dai zamu nuna muku waɗanda ake tuhuma da fashi da makami satar mutane don neman kuɗin fansa aika aika irin na bindiga dadi da kuma sauran miyagun laifuka daban-daban kimanin nau'o'in makamai guda 31 ne muka kwato goma daga cikin su manyan bindigogin killer AK-47 ne sannan sai kuma tara killer AK-49 gidan harsasai masu rai guda 365 ne muka kwato da kuma harsasai guda 469 na bindigogin AK-47 da kuma AK-49 kuma waɗannan ƴan ta'addan fa muna da ƙwararan hujjoji da shaidu na irin aika-aikar da suke tafkawa
to whom prima facie cases have been clearly established
daga bisani headquarter rundunar ƴan sandan Najeriya ta bani damar tattaunawa da wasu daga cikin ƴan bindigan nan waɗanda suka kware wurin satar mutane don neman kuɗin fansa
mutane sunanka
Jamil Iliya
me kai aka kawo kan
na dogo bindigogi ne guda hudu
daga ina
daga Durumi
zuwa ina
zuwa Sokoto
bindigogi ana za kai su
abu din ga mace kawo su
to amma ka san bindigogi ne ka dauko
na san gaskiya
kai baka san cewa ba lafiya ne
na san yola gaskiya mai hine babba
to me yasa ka aikata
wallahi to wallahi riga hukunta da wannan hukunci
abokina me sunan ka
Aliyu Muhammad
me kai aka kawo kana
kinafin
ai na kai kinafin
jihar Zamfara da Niger State da Kaduna
kamar mutum nawa kai kinafin a rayuwarka
mutum hudu
da suwa yan kungiyar ku na kinafin
to yan gunyo na kinafin na sauran nan duna ba da su wanda baki wanda ne san ina da shi duna ba da shi
ai na kuka samu bindigogin nan ne
to masu gidan mu suke samu su
daga ina
daga Niger suke ke muna
kamar in kun yi kinafin nawa kuke karba halin mutane
to akwai inda muka karba miliyan 1 akwai inda muka karba 400 ko 500
ina kudin suke yanzu
to kudin yanzu kan babu
menene yasa kake yin kinafin
wala kaddara haran ka dade amma ina ran nayi ladama na tuba ni har abada
kana da iyali
ina da iyali mata biyu yaro daya
a wani gari
a Kano
kai mutumin Kano ne
a ni tawari ne daga Zamfara ne zuwa Kano amma yanzu da an kama ni duka sun ira kowa sun koma yayin gidan yayin su
a Kano wani anguwa ka zauna a Kano
ban shekara
kai kadai ne a fan shekara ko kuna da yawa a wurin
ni dai ne
ina kudin da kuke akewa ku da rasumi
so ne kudi na da ma wurin din sa mota ne sai kuma mota da an kama ni muna kira lambar direban kila ko yaji kamo na guru da motar ta to yanzu ina ila dama na tuba kuma ina roƙon gwamnati ta yahe mai
ina kuke yin kinafin
ta Zamfara Kaduna Niger State
Zamfara Kaduna Niger
Haruna
me kai aka kawo
wallahi kaddara ta same ni an ka aika wani da dogoki an ka kama ni
daga ina kake ka zuwa ina
daga Katsina zuwa Niger
kai mutum ina
ne mutum na Ilela ne
ka kuta kina
a Ilela ta Katsina baka san ta ba
ina za ka kai bindigogi
Niger
a suwa
kade
yan bindiga kenan
eh
amma baka san cewa a ta'amuli da bindiga in kai ba jami'in tsaro bane laifi ba
gaskiya na san
sunana Muhammad
me kake kawo kana
eh kinafin ne
ai na kake kinafin ne
a hanyar bari ne
zuwa mutum ne kake kinafin
eh
mutum ne ka kama
mutum bakwai ne duka abinda da muka yi kinafin
kai ina ne garinku
ni ina abi
a wannan gari a lokacin gwamnati
lokacin gwamnati kadar ku ne
to an me yasa kake kama mutane da kake kinafin
za a ce zafai ne ko tunda nake kokari a hakura
amma mutum ne ko kama
mutum bakwai ne aka kama
kun karbi kudi
eh nawa wannan na farko mun karbi miliyan 3 ne ko ba gaskiya amma an ban naira 50,000 a ciki yawa na biyu shine ban san nawa ne suka karba ba amma shi ma sun bani naira 20,000 a ciki yawa na uku na san an ashi 500,000 an bani naira 10,000 a ciki na hudu an ashi 250,000 an bani naira 20,000
ai na kusa bindigogi
eh a ni suna zuwa da su ne ko ba gaskiya ba
kamar dai yadda aka ji 'yan bindigar kusan yanzu sun tare ne cikin dazukan da ke kan iyakokin jihohin Niger, Zamfara da Kaduna, al'amarin da ya ji hankalin gwamnatin tarayya. A makon jiya ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarni ga rundunar sojojin saman Najeriya da takaddamar da harhare da jiragen yaki a wannan ziyarci don tunkarar 'yan bindigar nan gadangadan. Al'amarin da masana tsaro irin su Aliko Irrashid Harun wannan umarni ya zo daidai lokacin da ya dace, to amma kuma akwai ƙarin abin yi.
Directive din da shugaban ƙasa ba masu sojojin sama abu ne mai kyau, saboda idan suna bombarding waɗannan jeji, su waɗannan mutanen za su iya gudu su je wasu wurare su samu safe haven. Abin da ake so yanzu sojojin ƙasa su kange duk inda suka ga waɗannan 'yan ta'adda ɗin za su fito, su kuma sojojin sama suna ta bombarding hanyar birnin Gwari da ya fita zuwa hanyar Lagos, daga birnin Gwari hanyar da ya fita Funtuwa, kuma akwai wasu wurare daga Falwa in ka fito tsakanin Abuja zuwa Kaduna har ya kai ka wajen Sumina. Wannan jeji ne kuma da waɗannan mutanen su ma suke taruwa suke kai ataki a wasu garuruwa.
Masu sauraro duka-duka, a nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin, sai kuma waɗanda suka taimaka wurin ganin wannan shiri ya samu nasara, wato mataimakin kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Aremu Adeniran da kuma kwamandan ziratan rundunar 'yan sandan na ta musamman masu yaƙi da mayagun laifuka da ke ƙarƙashin ofishin Sofeta Jihar na 'yan sandan Najeriya, wato DCP Abba Kyari. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu zama lafiya.
An gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto da wannan shiri nasa. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum, a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da sanatoci da 'yan majalisunmu na Najeriya masu son gyara kundin tsarin mulkin Najeriya. To, muna farin ciki da gyaran kundin mulkin Najeriya idan akan talaka za a yi, amma 'yan majalisun Najeriya na san suna da hankali, suna da tunani. Ƙasarmu Najeriya da shugabanci wa'adi da ake zuwa, kuma mutum ya yi wannan shi ne ya kamata a bari. Sannan kuma cewar in aka gyara wani mutum ya zama ya yi wa'adi na uku, halama ƙasar ta tafi mulkin kama karya irin su mulkin 'yan Mahadi Kature, irin mulki wanda sai dai mutum ya sai dai a raba shi da mulki, saboda duk ƙarshen ta sun ƙara wa'adi uku zai ce huɗu zai nema, an huɗu ya ce zai ce biyar za a nema. To, ya kamata su yi taka tsantsan, saboda ƙasarmu Najeriya tana da mutunci a idon duniya. Wa'adi na ɗaya, na biyu shi ne siyasa, in ka yi to in ba ka yi ba ma dai wani a bari wani ya zo ya gwada. Daga Alraf kana gashuwa babban Odita Janar na muryar talaka na Najeriya.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To, a taƙaicen kwana guda bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncinsu tsigewa ne, Shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira buki a fadar White House, inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta ma suka wanke shi. A karo na farko cikin shekaru shida, gibin da akan samu a cinikayyar Amurka da ƙasashen waje ya yi matuƙar raguwa, a daidai lokacin da shugaba Donald Trump ya yi ta labta haraji kan kayan da ake shigowa da su daga ƙasar China.
To, masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Carl Stalin, ni Aisha Tusle nake cewa bisalama.